fara soyayya da ni da ke an ce min zakin ta yafi rake da zarar bana a tare da ke sai na ji ya zanyi in babu ke rake min amanata kullun sai na rarata kan san ki ai na fafata kullun ai sai na rarata babu fada babu gaba Winky bani ne kawai ba yasa biki ga yamba tun amana bai race rake ba
baby ki so
ai
zara
so
Make me thinking about you. I thought I can't do without you. Feel your love in my heart. Every day like that. You got me falling in love, and you broke my heart. Baby, why you do that? You chip me just like that.
I wanna go back like before. I know it's not my fault. Now I wanna be all alone. No love.
Now you wanna tell me that you need it.
Just go back, baby. Just go back.
Tata bara chika alkawari. Kita fada ina zaka gari. Ashe kin jamira apa gari. Ni kwa ki bani ina garari.
Baby ki so.
Music at houseofsongs.com.
I need a love.